wannan jihar Arewa mai nisa mijin Yahu Bakari yayi wa manema labarai jawabi a ofishin sa dake babban birnin jihar Marwa na yanda ƴan kunnan bakin wake guda biyu suka kwance wa mai a jikin su a wajen da ƴan yawon bude idanu suke zuwa shakatawa wanda ake kira waza sun kashe mutane guda shida da ƴan kunnan bakin waken guda biyu sannan na ukun su kuma shi kan zaratan sojojin nan na kasan jamhuriyar Kamaru biyar sun samu nasaran kashe shi kafin ya tada wa man da ke jikin sa mutane tare kenan suka sheka barzawo shi ma ministan labarai kuma kakakin gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru Isa Tirimu Bakari shi ma cikin jawabin sa yace
parmi les ennemis neutralisés on compte notamment le nommé Alhaji Gana.
Yanzu dai kasar ta Kamaru ta cece shugaban ƴan Boko Haram na kasar mai suna Abba Gana wanda shine yake jagorantar hare-haren da ake kaiwa a fadin kasar baki daya kuma yace dakarun tsaron kasar Kamaru da dakarun tsaron kasar tarayyar Najeriya suna aiki kafada da kafada tsakanin su domin cimma buri na gamawa da ƴan ta'addan Boko Haram sannan ya ci gaba da cewa wannan lamari da ake fama da shi na hare-haren ɗan Boko Haram yanzu dai zai zama tarihi akan iyakokin kasar guda biyu sai hannun kuma an samu gawan mutane guda bakwai a gonar wani dan kasar tarayyar Najeriya amma mazauni a wani kauye da ake kira Yabasi a jihar Littoral kan haka ne gwamnan jihar Littoral Jedone Ibadebuwa ya kai ziyaran gani da idanu domin ganin irin abin da yake wucewa a wannan gonar wanda take da tazaran kilomita 200 daga gombinin jihar Duwala gwamnan yace
rapidement sécuriser le secteur d'une manière
wannan mutumi dai a halin yanzu ya ari ta kare amma jama'an da suna ci gaba da bincike domin gano gaskiyar lamarin a halin yanzu dai ga wakin guda bakwai suna hannun ƴan sandan kwana-kwana domin yi musu binciken kwakwa Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.